ji bayar koda
ummi a zuciya kike har kullum in ga ki duniya tana min dadi
Sarauniya
ta, sake faɗa ka faɗi.